It's jump right here, honey.
Four, two, mala wow. Kumbe, ay.
Shine mutane suna jin dadin ta yarinya tana son shan fanta yan barna da katan dumbunta a ta kwa malagwa yarinya an ji da zaki suka gyaro ta da gash da balu suka kwace ta sheki yayar katan ta
sai mene sai baban shi
sai mene
sai baban shi
sai kuma mene
sai baban shi
sai mene
sai baban shi
sai kuma mene
sai baban shi ba yaro ba baban sa yarinya ta banta har na kunna ta
Sai kuma mene
sai baban shi
sai mene
sai baban shi
sai kuma mene